Sone kin shakin alacha Duwa tarai tana guda shi Wani ciki ya iske riba Wani ya faɗi kai irin shi Wani kusa a jan rage shi Da son wani wanda baya san shi Gaso cikin zuciya Hannu banga ya cire ba rayuwar masoya
Tunanin ajali ba zai gan shi ba.